A iya cewa murnar da jama'a suka soma a wasu yankunan arewacin Najeriya akan samun saukin matsalar rashin tsaro ta fara komawa ciki domin matsalar na son sake danye cewa a yankunan. A jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya, yan bindiga sun sake baje hajar su a wasu yankunan kudancin jihar inda suka hallaka mutane fiye da 30 ciki har da jami'an yan sanda na Mopol su 6. Na zanta da wani jami'in tsaro na Sakai wanda baya so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro, wanda ya bayyana cewa to ranar Asabar da dare suka samu labarin cewa barayi sun fito daga yankin Yar Maitaba zuwa Jambali zuwa Mairere har zuwa Dan Umaru cikin yankin Dankuwa Sago, kuma nan take suka hadu da jami'an Banga da na Mopol karkashin jagorancin komandan yanki na Mopol suka je suka yi dauki.
Ita ce kusan kilomita guda muna yawo. To ko ga yan an kare sai ni ji karan baburan. Da ni ji karan baburan su yi sai ni ce oga ka ji karan baburan hawa ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin 110 sun miƙe hanya sun yi wajajen daɗin duniya. To daga nan sai suka yanko suka kebo mu sai suka samu tsakiya. To na ho muke dauke ba daɗi nan daga cikinmu dai Allah ya ma wasu mahita shi kuma Mopol UC na Bena Ibrahim Idris Sakaba da Abel Kaza da Aliyu Hassan da Abubakar Usman da guda dai taifa ake ce mai babu rike sunan shi ba. To su ne Allah ya macikawa. E to mutanen gari ko da mun ka isa sun hito gari. Amma totalin dai aka abunda kashe hannun na layin Bena zuwa tuntun wada dukkan totalin dai mutum 34 ne suka kasa yau dan ga.
Har wayo na zanta da wani mutumin garin Dan Umaru wanda yana cikin garin lokacin da aka kai harin.
Sunana Alhaji Sani ban Allah. Ni ga nauni duk abunda ake yi cikin garin mu ake yin shi. Akallan barawo ya hi karhin mashin 200. Sannan mun yi kira ga jami'an tsaron sojoji da ke Bena don su kawo muna dauki, ba su kawo ba. Amma jajirtaccen dan sandan nan Mafol ya zo tare da yaren shi duka gaba ɗaya, kuma Allah ya musu cika. Akallan bayan Mafol ɗin ga kwara 6 da aka kashe, an kashe mutum ya kai 37, ba wai labari aka bani ba. Don haka don girman Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da tausaya mana ta dibi halin da muke ciki.
Wannan lamarin dai ya girgiza jama'ar yankin musamman mutanen garin Bena, inda nan ne kadai mafaka ta jama'ar yankunan. Salihu Muhammad Bena mazaunin yankin ne kuma yana mai cewa
waɗanga barayin ga sun zo sun aje kayan su fiye da sati guda suna wurin nan, kuma mun faɗa ma hukuma sun kai sun yi so 200, mun faɗa ma hukuma amma aka ki ɗauka mataki sai da wanga abu ya hawo. To shine muke kiran hukuma don girman Allah ta rika taimaka mana ga duk lokacin da abu ya faru, muna faɗa mata cewa to ga hu matsala, to ai gaggawa ɗauka mataki.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamari, sai dai na kasa magana da kakakin rundunar a jihar Kebbi superintendent na 'yan sanda Nafiu Abubakar, domin da farko na kira wayarsa a rufe, daga baya kuma na kira tana buɗe amma dai bai karɓa kiran ba. Sai dai jami'an tsaron na Sakai da aka fafata da shi a lokacin harin ya ce akwai abin da yake son duniya ta sani.
Mu yanzu ba mu san makoma Bena ba karan kan, saboda dibo da wannan bawan Allah jagartacce da ke kara mana ƙarfin gwiwa, hata mu 'yan Sakai da 'yan Banga shi ke ba mu kuɗi mu je mu ci abinci mu ciyar da gidanmu, kuma shi ke sai muna ma kayan aiki kuma da taimakon mutanen gari. To yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya, domin ko a yankin Shinkafi na jihar Zamfara, yan bindiga sun yi wa wasu mutane kisan gilla ranar Asabar ta wannan mako. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokari domin shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.